muna roƙon Allah sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa tsawaita rayuwa da bada lafiya da sake hada fuskokinmu da yayi bayan mun tafi dan hutu za mu ce na watan Ramadana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala azumin mukan da muka yi da tsayuwan dare da aka yi da addu'o'in da aka yi Allah ubangiji ya karba mana. Allah ubangiji da wanda muka yi ya sake hada fuskokinmu akan alkhairi. Waɗanda suka je umra sun je sun dawo, waɗanda suka je hutu sun je sun dawo, waɗanda suka ce ziyarce ziyarce sun je sun dawo, alhamdulillah Allah karba ma kowa aikinsa na alkhairi. Za a dawo karatuttuka ga dangadayin da aka saba. Allah ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairi a wannan waje, ya kare mu daga dukkan sharri da fitina na dan adam da aljanu, na nesa da na kusa, da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Allah ubangiji ya sanya mana albarka a rayuwarmu, rigingimu da suke faruwa a wurare daban-daban Allah ubangiji ya tsare mana, masu shirya su Allah mai da shi a kansu. Da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a shafi na 163, shine satrul aurat. Satrul aurat inda ake son musulmi ya rika rufewa a jikin shi yayin da zai yi sallah, wuraren da ba a so su zamanto exposed, mutum ya bude su yayin da zai yi sallah. Za mu ji na bambancin namiji da kuma na mace, amma yanzu za mu ji menene al'aura din in general. Al'aura, asalin kalman al'aura da larabci shine privacy na mutum, abinda ba ka son a gani. Literally a harshen larabci ana kiran shi al'auratu, inda mutum yake boye abubuwan shi yana saving, ana kira wajen al'aura, inda mutum baya son wani ya gani sai shi. To amma wannan abinda muke fada al'aura na jikin mutum, wanda kuma ba a so a bude shi yayin sallah, yayin ibada, to shine inda karatunmu zai tabo. Inda ba a son jikinka ya bayyana, ko jikin mace ya bayyana yayin da za ta yi sallah ta gana da mahaliccinta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda idan ya bayyana din kuma, to mutum yana iya rasa wannan sallah, yana iya rasa wannan sallah. To shine ma'anan saturul aurati, suturta al'aura. Muna son mu san hukuncin shi da matsayin shi a addinin musulunci. Shine hukmu saturil aurati, hukuncin suturta al'aura. Mai tambaya yi tambaya ce, akramakallahu haithu anna kathiran min alqita'at, wato akwai mafiya yawa daga cikin yankuna ko kasashe ko waɗansu sassa na ƙasan nan, wa min halkita'atul askariya, musamman ma sassa ɓangarori na wato sojoji, yartadi afradu halibatan lirriyaba, akwai za ka ga sojoji waɗansu suna sanya kaya na motsa jiki, yakshifu an juz'in minha mimma tahta surrati, wanda waɗansu kayayyakin motsa jiki da suke sawa ɗin wato yana bayyana kwankwasonsu da kuma abinda ke ƙasan cibiyarsu. Za ka ga baya rufewa har gwiwa, wa hawale nisful fakhazi, wandon da suke sawa kuma yana bayyana kusan rabin wato cinyoyinsu, au aksaruha ko sama da rabi na cinya. Za ka ga ɗan rigan da ake sawa ‘yar gajera tana bayyana cikinsu haka, ƙasan cikinsu. Sannan kuma wandon kuma yana tsaya a rabin cinyoyinsu ko sama da rabi ma, za ka ga cinyoyinsu a buɗe. Ba fi ba'adil auqati, a waɗansu lokuta. Wa nazaran lintishari hadha al-libsi, ganin cewa irin wannan tufa na motsa jiki din nan yana yaduwa kwarai da gaske, fa innana na'malu min samahatikum ina sana bi ra'ayikum, muna neman alfarmanku akramakallah ina sana an natsad da mu bi ra'ayikum, da ra'ayinku a musulunci game da irin wannan shiga da kuma irin wannan tufa. Haula hazal mawdu wa bayanul hukmi shar'i, a mana bayanin hukuncin shari'ar musulunci game da irin wannan tufa haythu annahu bitadawulihi khilal al-fatarat at-tawila asbaha fi hukm al-muta'arif alayh kasancewa an dade ana sanya irin waɗannan tufafi zamani mai nisan gaske to ya zamanto abun yanzu al'ada ne kaman mutane basu ma damu akan shi ba ya zamanto kuma al'ada wa annahu mubahun linnas mutane suna gani ya halatta ma ba mai magana ma akai jazakumullahu khairan Allah saka muku da alkhairi malam malamai suka ce amsa saturul awrati wajibun bi ijma'il muslimin siturta al'aura na dan adam dai wajibi ne dole ne ga dukkan ijma'in musulmi babu wanda cikin musulmai da yazo ya nuna cewa suturta al'aura abin nan kai ko ma guzawa kafin zuwan musulunci wanda suke rayuwa akan duwatsu da daji duk tsiraicin su da rashin sifan su zaka ga sun ɗebi ganye dai sun daura sun surufi al'auran su haka sun zagaye da ita sun zagaye basu ma san komai ba kan duwatsu suke wal mar'atu ita kuma mace kulluha dukkan jikinta auratun ne ana son ta suturta shi dukkan jikin mace ba inda aka ce a bayyana shi ta bayyana shi ga mutane sai dai ga muharramanta da kuma mijinta muharraman ma su ma akwai limitation inda ba a son kaninta ya gani wal qubul wad dubur kaga al auran mutun ta gaba da baya da duburansa da al auran su ta gaba minar rajuli na namiji auratun shi ma gaba ɗayan shi al aura ne bi ijma bisa karun musulmai gaba ɗaya wasahihu min aqwalil ulama'i magana mafiya inganci daga maganganun malamai anna auratar rajuli al'auran namiji da ake so ya rufe da ba a so ya bayyana shi in ba dole ba ma baina surratu war rukbati daga cibiyarsa nan zuwa guyowinsa to nan shine al'auran namiji sauran jikin in ba dole ba ba a son ya bayyana da za a ce ya rayu bai da wata tufa ya samu adun ba zai rufe mai daga cibiya zuwa guyowi a nan guyowi to alhamdulillah namiji zai iya salla a haka bisa lalura lima ruya an Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali arwayto hadisin daga gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace la tubriz fakhzaka ya Ali annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka yadda ka bayyana cinyanka wala tanzur ila fakhzi hayyin wala mayyitin kuma kada ka yadda ka kalli cinyan wani mutum rayayye ko amace yake kada ka kalli cinyan shi sawa'un yana raye ko amace wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa ma ruya an Muhammad ibn Jahash qala a wani hadisi na Muhammad dan Jahash da aka ruwaito daga gare shi yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ma'marin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ya zo kan wani sahabi sunan shi Ma'mar wa fakhizahu makshufatan cinyoyinsa abude guda biyu faqala sai annabi yace masa ya ma'amaru ya kai ma'amaru ghatti fakhazaika ka rufe cinyoyinka fa innal fakhizaini min auratin cinyoyi suna daga cikin al'auran da ba a so a rika ganin su ka rika rufe su rawahu ahmad fi musnad wal bukhari fi sahihihi ta'liqan wal hakim fi mustadrak wa ma ruya an ibn abbas akwai hadisi na uku da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas Allah kare yadda a gare su yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al fakhizu auratun cinya al aura ce cinya al aura ce mutum kada ya rika bude cinyansa rawahu at-tirmidhi wa ahmad wa lafzuhu marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lafazin yazo kuma a wata riwaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum wa fakhizahu kharijatan sai yaga wa fakhizuhu kharija sai yaga cinyan shi a bude faqala lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghatti fakhizaika kai rufe cinyoyinka fa inna fakhiz ar-rajuli auratun cinyan namiji al'aura ce bi ma'ana abu ne wanda yake privacy shi ne bai dace ya bude shi ya zama to exposed kowa yana gani wa ma ruya an jarhadin al-aslami qala marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Jarhadul Aslami yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ya tarar da ni wa alayya burdatun ina lullube da wani mayafi wa qad inkashafa fakhizi cinyata ta bude ban rufe har cinyata ba fa qala sai yace mun ghatti fakhizaka kai rufe cinyanka fa innal fakhiza auratun cinya fa al'aura ce abinda bai dace mutum ya rika bude shi ana kallo ba rawahu malikun fil muwatta wannan hadisi yana nan a muwatta na imam malik wa ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa qala hasanun yace wa hadhihi al ahadith wadannan hadisan da muka karanta yashuddu ba'daha ba'dan shashin suna karfafa shashin su idan ka hada su to suna da karfi fatanhadu lil ihtijaj biha wato sun kai matsayin a kafa hujja da su cewa bude cinya babu kyau cinya al'aura ce rufe ta wajibi ne dole ne ko ba a cikin sallah ba fa ake nufi mutum ya zauna kai cinyoyinsa a bude ya sha ya sa gajeren wanda yana shan iska a bakin hanya ko ya zauna akan dakali ko ya zauna akan benci shi yana shan iska wannan duk bai dace ba Allah ubangiji ya datar da mu ya ƙara wa rayuwa albarka wannan cinya kenan in general sannan zamu zo darasin mu na gaba mu ware abin da yake na namiji mu ware abin da yake na mace saboda hukunce hukuncin su yana bayyana yana bambanta to Allah ubangiji ya samu wuni a cikin wannan yini na juma'a cikin alkhairi da amincin Allah kada a manta da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zama kuma bayan la'asar zuwa faduwar rana gurgudo ayi addu'a a roki Allah lokacin ijaba ne Allah ubangiji ya sada mu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.